Allah ya saka da alkhairi waɗanda suka halarta anan duka Allah ya hada mu a cikin ladansa muna godiya Allah ya saki hada mu a wani gari kuma cikin wannan aiki na addini da ake sa gaba Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine jawabi na godiya da kuma maraba daga shugaban kungiyar jama'atu zaltu biya kamatu sunna ta karamar hukumar alƙalari Imam Ahmad Usman yan uwa abu na kusa da na ƙarshe insha Allah a daidai wannan lokaci za mu yi amfani da wannan dama wajen gayyatan wakilin mai girma sarkin alƙalari Alhaji Bala Muhammad Gidado domin ya zo ya gabatar da jawabin mai girma sarkin alƙalari a daidai wannan lokaci mai girma wakilin sarki wato walin gabas na alƙalari bismillah ya hauro kan mumbari domin gabatar da jawabin mai girma sarki
a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daga farko muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya bada dama wannan taro mai albarka wanda yake cike da dumbin tarihi a wannan gari namu alƙaleri muna godewa Allah da kuma dukkan wayanda suka samu halarta na wannan wa'azi ne albarka sannan na biyu muna godiya wa dukkan baki wayanda suka halarci wannan musamman shugaba na wannan kungiya mai albarka na jihar Bauchi kungiyar izalatul bid'a wa iqamatis sunna al-sheikh professor Zubairu Madaki muna ma godiya na jinjina sannan ba zan yi kasa a guyuwa ba sai na mika godiya wa uba a gare mu shine malam Isa Usman Taliyawa Gombe tunda uba ne a gare mu daga jihar Gombe ya samu halarta wannan taro Allah ya saka masa da alkhairi sa'annan akwai malami na wanda nake alfahari da shi kuma dukkan wani abu da ya kasance a cikin rayuwa na ibada da addini yana da kasuwa ciki shine malam Usman Santuraki Kumo shi ma yana wannan wuri Allah ya saka musu da alkhairi kamar yanda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya sa'annan kuma na kasance a nan ne a madadin mai girma sarkin alkaleri wanda ya samu kansa a halartar taro kasancewarsa board member na wannan makaranta da take alƙaleri bai so a ce baya nan ba to amma dole ta kasance baya nan amma duk inda yake da zuciyarsa da tunaninsa yana tare da mu a madadinsa muna gode wa kowa muna kuma fatan kamar yanda aka zo lafiya Allah mai da kowa lafiya sa'annan kuma daga cikin wasu aƙidunsa na jagoranci shine a tabbatar da tauhidi da kuma tarbiyya wa al'umma maza da mata to wannan wazi yana kunshe da dukkan irin wayannan abubuwa ƙarshe za mu yi tawassuli da wannan taro mu yi wa malamanmu da shugabanninmu wayanda suka samu halartar wannan wuri Allah ya saka wa kowa
da gidan aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine jawabin mai girma sarkin alƙaleri, wato kamar yadda wakilin shi ya gabatar a daidai wannan lokaci, wato Alhaji Bala Muhammad Gidado. Ranka yade muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Yan uwa, mai jawabi na ƙarshe kafin zuwan mai wa'azi wanda zai kasance shugaba na jiha, kafin nan zan yi amfani da wannan dama wajen gayyatan Honorable Abdullahi Bala Dan, wato Dan Galadiman Dan, Honorable Member representing Dugurigwana constituency Bauchi State House of Assembly. Honorable, we kindly invite you to the podium for your speech.
A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa ba'da bi girma Sheikh Usman Salihawa mataimakin shugaban kungiya ta kasa, wanda Allah ya sa ya samu halartar wannan gagarumin wazi, Professor Zubair Abubakar Madaki shugaban malamai na jihar Bauchi, shugaban Izala na jihar Bauchi, kuma shugaban malamai na jiha Daratar Agaji, manyan malamai da suka zo daga wurare da nisa wanda ban iya kiran sunayensu gaba ɗaya ba, da kuma shugabannin sassa-sassa da suka kasance suka samu zuwa wannan gagarumin wa'azi, wakilin mai girma hakimin ƙasar Fali da wakilin mai girma sarkin alƙalari, tsohon shugaban ƙaramar hukumar alƙalari Kwamarar Bala Ibrahim Fagacin alƙalari, da tsohon ɗan majalisar kirfi kuma tsohon shugaban ƙaramar hukumar kirfi Honorable Ibrahim Galadima, da tsohon ciyaman famanar sakatare shi ne Honorable mai jama'a Dewu, sauran alarmomi, ɗan Agaji, sauran jama'a, assalamu alaikum. Dukan godiya sun ƙara tabbata wa Allah mai kowa mai komai, da cikin rahamarsa ya ƙaddara haɗo mu a wannan gari ta alƙalari, a kowa sarkin alƙalari, don gudanar da wannan wa'azi da aka shirya. Yabo tsira da aminci sun ƙara tabbata wa manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara godiya ta musamman wa shi shugaban Izala ta jiha da ya shirya wannan taro na wa'azi a garin alƙalari, wadda in ban mance ba shekara ɗaya ko biyu da ya wuce an shirya za a gabatar, sai Allah ya kawo wani jarabawa ko akasi na ruwan sama. An zo kafin a sallar magriba ruwa ya sauko, da ba an gabatar da wa'azin ba sai yau. Allah ya kaddara abin da ake, Allah ya kaddara abin da yake kasancewa yanzu. So kamar yadda aka sa zan yi bayani dai ɗan jawabi, kasancewar da taro ne na wa'azi wadda professor doctor alarama duka su suke kasance anan, da kuma mu mabiya da muka zo don mu saurari abin da za su faɗa saƙo na Allah. Kuma malamai sun yi gabatar da wa'azi daban-daban, kowa ya gabatar da irin abin da Allah ya bashi damar gabatarwa. Sani jan hankalin zan yi a ɓangaren ma matsayinmu na mabiya shi ne da Allah mu dai ƙara jin tsoron Allah, abubuwan da yake kasancewa mu zo mun ji wa'azi mai yiwuwa kafin mu zo nan da safe a masallatayyarmu a garuruwanmu daban-daban mun ji wa'azi, mun fito daga wurare daban-daban, daga gabatarwa akwai waɗanda suka zo daga yankin Katakun, akwai waɗanda suka zo daga yankin Gombe, duka an zo don sauraron wannan abin da ake yi. So da Allah muna jan hankali, da ya kamata a ce wa'azin da aka ce zama na mana amfani shi ne wajen canja ɗabi'unmu da abubuwan da muke aiwatarwa. Wasu abin da yake kasancewa in aka ce ma musulmi ne ke aiwatarwa gun ba daɗi. So da Allah ya fahimta da abin da ake isar da shi a matsayin saƙo cewa da Ubangiji ya faɗa ta hannun manzonmu, manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da wannan Qur'an ta sauko ta hannunsa ne a matsayinsa na Annabi rahama so muna jin hankalin Allah mu yi amfani da abin da muka ji wadan karasa tsoron Allah a zuciyarmu mu canja halayenmu ya Allah mu shugabanni ne ko maluma ne ko sarakuna ko in agaji ko mawaye sako Allah akan kowa yake kuma kowa ya ji ana yi kullum su muna fatar da Allah ya amfani da abin da aka ji wadan canja abin abubuwan da muke aiwatarwa a inda muke daban-daban muna fara za mu yi amfani da shi kamar yadda kuma aka sani shugaban malamai ya sani mu a bangaren gwamnati a matsayin na wakilin a gwamnatin jihar Bauchi kuma ya sani gurgurdun abin da ya kamata ana taimakawa wa addini gurgurdun hali mai girma gwamna ya yi aiki yana gina masallaci a wurare daban-daban wadda al'umma suna shaida abin da ke kasancewa idan an zo gasan karatun Qur'ani da ake shiryawa na shekara-shekara a nan ma yana ba da gudunmawa sosai wajen tabbatar da cewa an ƙarfafa ma yaranmu samun ilimi na addini a matakin kanun hukumomi zuwa matakin jiha har ma tarayya wasu masu kan jiran duniya so insha Allah ba zai kasa guya ba abinda ake yi yana ci gaba dai sai dai muna ƙara roko da Allah ya taimaka wajen sa shi gwamna da kuma gwamnatinsa addu'a Allah ya ƙara ba shi hikima da dama da cewa taimakawa addini a matsayin na wakilin a yadda duk kake a matsayin ko gwamna ko sanata ko shugaban kasa ko da mutum tarayya ko ciyaman ko da mutum jiha ka kasance wakilin mutane kuma kana wakiltar addinin kana inda kake so Allah ya ba shi dama ya ce wa taimakawa addini gurgudun abin da zai iya yi inda yake kure Allah ya dawo da hannunsa ya zai shi akan daidai mu ma a matsayin mu na wakilai da muke a duk inda muke gurgudun abin da zamu iya yi na mu kasance wakilan addini muna yi muna roko inda muka yi kure Allah ya dawo da mu kan hanya mu zai akan daidai mun aiwatar da abin da Allah ya dora mana wakilci so muna godiya kwarai da dama da aka ba mu da yin magana cewa matsayin mu na wanda muka samu amsa gayyatar da kwamiti suka yi mun gode kwarai kuma muna ƙara ba da haƙuri shine aikin Allah aiki ne mai nauyi ba wai abin da za a iya biya ba ne a nan duniya kowa ya san kowa ya yi ne don Allah yana tsammanin sakamako ne a ranar gobe kiyama so ai haƙuri a cigaba daurewa wajen cigaba da ɗabbaka addinin Allah bayan an yi wa'azi na jiha so malamai na garin ko na ƙarfafa kuma ya kamata su masu cigaba da shiryawa wadda nasu ana yi a daure a cigaba da yin wa'azi anguwa-anguwa garuwa-garuwa saboda idan an duba da addinin kafin ta ƙarfafa a duniya duk wanda suka je Saudiya sun ga yadda wurare yake da ƙwarafa da yawa amma dai su da suka kasance tare da manzon Allah sabon manzon Allah sun tsaya sallallahu alaihi wasallam sun tsaya wajen awaniya da suka yi bantana a yanzu hawan mashin ne ko mota so da Allah a daure mu da ya ashirin muke a lokacin da mu yana lokaci aka yi ce mu za mu kasance insha Allah so a cigaba da isar da wani saƙon Allah ya bari ladan abin da aka aiwatar kuma da aka zo nan lafiya muna addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Honorable Abdullahi Baladan Dan Galadi Mandan Dan Majalisa mai wakiltar Duguri Gwana muna addu'a Allah madaukaki ya saka da alkhairi Abu na gaba kafin mu kira mai wa'azi na gaba insha Allah ta'ala wa'azin mu na jiha na gaba muna sa ran zai kasance ne a garin Dambam ranar 6 ga watan 12 na wannan shekara da muke ciki ta 2025 miladiya sannan wa'azi kuma da za a yi bayan wannan insha Allah ta'ala shine wanda za a yi a garin Itas Gadau a ranar 10 ko na ce a karamar hukumar Itas Gadau a ranar 10 ga watan 1 shekara ta 2025 daga shekara ta 2026 miladiya in Allah ya yarda mai wa'azi na gaba shugaban wannan kungiya mai albarka a matakin jihar Bauchi Professor Zubairu Abubakar Madaki